إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا shirin da hudu ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2023 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan gari namu na Kano a wancan sati ranar Litinin da ya gabata mun tsaya ne a cikin ko kuma akan aya ta 76 a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon aya ta 77 mai Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك كي إيماني اركعوا كي ركوعوا واسجدوا كي سجدا واعبدوا ربكم كبوتا وأبنجزنكو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ كُأَيْكَةَ أَيُّكَنْ الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَاتَنْ قَا كَسَنْ تِيدَكَ تِكِمَّا سُورَ بَوْتَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ كُي جَهَادِ كُي قُوْكَرِ فِي اللَّهِ أي لِأَجْلِ اللَّهِ دَنْ أَلَّا مَأْوْكَ كِنْسَرْكِ حَقَّ جِهَادِهِ حَكِيكَنْ قُوْكَرِ huwa jitabakum shine ya zabe ku wama ja'ala alaykum fid din min haraj bai kuma sanya muku kunci da matsi a cikin addini ba millata abikum ibrahim addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ya ambace ku ya kira ku da suna muslimai min qablu tun kafin wannan lokaci وفي هذا كما شيك رأيوكو أتكين ونه شيني القرآن ميجرما ليكون الرسول شهيدا عليكم دومون ونه منزومي البركة يزمتو شيني ميباد شيدا أكون قرآن التاشن الكيامة وتكونوا شهداء وكما الأمر منزان كسنتي shaiduni ala nasi akan sauran mutane fa aqimu salata dan haka ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka wa tasimu billahi ku kankame kuma kalkale wa Allah madaukakin sarki huwa maulakum shine majibincin ku Allah madaukakin sarki ya rufe surar da fa ni'mal maula ma dalla da majibinci idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako idan ya kasance Allah subhanahu wataala dan kuwa wannan su ne ayoyi guda biyu da Allah subhanahu wataala ya rufe wannan sura ta al-hajj da su daga fadin sai ayyul ladina amanu ruk'u wasjudu zuwa fa ni'mal maula wa ni'man nasir za ku ga wannan ita ce ya ayyuhal ladina amanu da tazo a ƙarshen wannan sura Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda kamar yadda muka yi bayani a baya galibi ya ayyuhan nasu tana zuwa ne dan tai kira zuwa ga wanda ba masu imani ba wanda suke ba musulmi ba mushrikai kenan galibi idan aka ce ya ayyuhan nasu da su ake nufi to za ku ga wannan sura ta yi kira ne ga ya ayyuhan nasu kusan sau hudu a cikin ta ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kusan mun karanta guda hudu a ciki sai daga karshe Allah madaukakin sarki ya rufe da kiran masu imani malami suka ce Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin sura ce da take jan hankali da nusarwa da tsoratarwa ga waɗanda suke shirka ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki nuna musu gajiyawarsu da gazawarsu da kuma gazawar ababen bautarsu da nuna musu lallai ababen bautarsu ba za su yi amfanar da su komai ba ba kuma za su iya cutar da su wani abu na cuta ba bayan duk Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da dalilai na tauhidi da dalilai da suke nuna cewa bai kamata su bautatawa wani Allah madaukakin sarki ba sai kuma daga ƙarshe ya kira kira na masu imani su kadai ya kiraye su dan ya fuskantar da su ya dora su akan wani abin da zai amfane su a duniyar su da lahirar su malami suka ce wannan shine abin da yake nuna cewa kamar yadda babban malamin tafsiri Ibn Ashur ya faɗa yace wannan shi yake nuna cewa islahul i'tiqad muqaddamun ala islahil a'mal yace gyara abin da ya shafi aqida shi ake fara gabatarwa shi ake fara yi kafin a gyara abin da ya shafi ayyuka na zahiri ina muka fahimci wannan shine za ku ga ayatin daga farkon ta zuwa har ƙarshen ta tana ta kira ne ga bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai da kore masa ababen tarayya da nuna gajiyawar mushrikai da abubuwan da suke bautatawa wannan duk aqida ce Allah madaukakin sarki yake kafawa yake gina ta yake gyara ta a zukatan mutane to sai aqida ta gyaru tukunna ta zauna ta yi seti sannan kuma sai sauran ayyuka su shigo wannan kuma shine tsarin Allah madaukakin sarki hatta a saukar da wahayin sa za ku ga zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a Makka shekara 13 duk zamani kawai da aka yi ta karantar da aqida aka yi ta karantar da aqida a gyara tauhidi a bautatawa Allah madaukakin sarki mushrikai ba su da tasiri ba sa cutarwa ba sa amfanarwa duk abubuwan da ake takawa kenan a ayoyin Makka sai da aka zo garin Madina sannan kuma sai hukunce hukunce mafiya yawa suka fara sauka azumi zakka aikin haji sauran duk abubuwan da suke da alaka da ahkam za ku ga galibin su a garin Madina suka sauka saboda me asali abinda ake bukata shine aqida ta kafa a cikin zuciyar mutum mutum ya gane babu wanda ake bautatawa sai Allah madaukakin sarki babu wanda ake kira idan abu ya dame ki idan abu ya shige miki duhu idan kin rasa yadda zaki babu wanda zaki kira ya fitar da ke daga cikin wannan hali idan ba Allah madaukakin sarki ba babu wanda ake neman taimakon sa sai Allah madaukakin sarki babu wanda yake azurtawa sai Allah madaukakin sarki babu wanda yake talautarwa sai Allah madaukakin sarki mai kashewa shine Allah subhanahu wataala mai rayarwa shine dai subhanahu wataala duk waɗannan abubuwan abinda ake bukata su tabbata a cikin zuciyar mutum mutun ya amince da su yarda da su kada ya nemi taimakon wani abu a wajen wani Allah to duk sai waɗannan abubuwan sun gama tabbata gaba daya sannan kuma sai a fara kawo ayyuka to ayi sallah a sada zumunci ayi azumi ayi zakka a kyautata ayi mu'amala ayi kaza duk daga baya waɗannan abubuwan suke zuwa saboda ga'idar ɗan uwa shine idan mutun ya saki aqidarsa ta tabu ta lalace to sallarsa ba ta da amfani zakkarsa ba ta da amfani dukkanin ayyukan da yake gani yana yi na ibada na zahiri ba za su amfane shi da komai ba duk mutumin da ya saki aqidarsa ta lalace ya kasance ba shi da aqida ingantacciya a cikin zuciyarsa to duk sallar da zai yi ba ta da amfani zakkarsa ba ta da amfani aikin hajjin sa ba shi da amfani duk ayyukansa na ibada ba shi da amfani to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana wani usulubi na hikima a wannan sura dan ya koya mana yadda al'amarin yake shine islahul i'tiqad muqaddamun ala islahil a'mal a fara gyara bangaren aqida kafin a zo bangaren ayyuka kun ga sai daga karshe sannan sai Allah madaukakin sarki yayi kira ga mu'mine gaba daya yace ayi sallah ayi ruku'u ayi sujjada ayi ibada ayi kuma ayyukan alkhairi duk wanda me yake nuna wa sai an fara gyara aqida Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wannan kira ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga bayinsa da yake tausawa yake jin kansa yake son su shi sa babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa duk lokacin da mai karatu yaji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani to lallai yayi kurub yayi shiru ya saurara domin wata bushara ce wani abu ne mai kyau mai amfani a rayuwar mutum ta duniya da ta lahira Allah madaukakin sarki yake so ya nusar da shi zuwa gare shi ko kuma wani abu ne mara kyau wanda zai halakar da shi zai cutar da shi a rayuwarsa a duniya ko lahira Allah madaukakin sarki yake so ya gargade shi akan ya bar shi to shi sa din mai imani da dariya ji an ce ya ayyuhallazina amanu to ya saurara ya ji mai Allah madaukakin sarki zai faɗa to Allah subhanahu wataala ya ce ma yace ya faɗa a farkon wannan surar ko wannan ayar yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai yace irka'u ku yi ruku'u wasjudu kuma ku yi sujjada da ruku'u da sujjada wasu bangarori ne daga cikin bangarorin ayyukan sallah wasu rukunai ne daga cikin rukunan sallah malami suka ce abinda ake nufi da irka'u wasjudu ku yi ruku'u da sujjada shine ai ku yi sallah yana cikin abinda malami suke cewa a ambaci wani sashi na aiki ana nufin gaba ɗayansa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sura Al-Imran yace ya maryamu qunutu li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ya kira na maryam qunutu li rabbiki ki bauta ki da'a ga ubangijinki shine qunuti sannan yace wasjudi ki sujjada warka'i kuma ki ruku'i ma'ar raki'ina tare da masu ruku'i malami suka ce abinda ake nufi da ruku'u da sujjada anan wajen shine sallah to me yasa ake ambatan ruku'u da sujjada ana nufin sallah sai malami suka ce saboda ita sallah ko kuma ita ruku'u li'anna ruku'a wasujuda a'zamu arkani sala da ruku'u da sujjada sune mafiya girman rukunan sallah kuma iz bihima izharul khudu'i wal 'ubudiyya suka ce da ruku'u ne da sujjada dan adam yake nuna kaskantarsa yake nuna cewa shi ba kowa bane a gaban Allah madaukakin sarki dan za ku ga yadda ake ruku'u da sujjada dukkanin gaban da mutum ya fi ji da su a jikinsa gaban da mutum ya fi so su Allah madaukakin sarki ya ce mutum ya dauka ya dora su a kasa ina ne yafi ko ina girma a cikin jikin dan adam shine fuskarsa to fuskar gaba daya Allah madaukakin sarki ce dauke ta ya dora ta a kasa hakanan tafukan hannayensa hakanan guyoyinsa hakanan gefa in yatsinsa Allah subhanahu wataala yace duk mutum ya dauke su ya dora su a kasa dan ya nuna cewa shi ba kowa bane a gaban Allah madaukakin sarki hakanan ruku'u shi ma za ku ga inhina'i ne durkuso ne
da dukawa irin wanda babu wanda ake wa shi sai Allah madaukakin sarki. Shi yasa zaku ga da ruku'u da sujjada dukkanin su haramun ne a yi wa wannan Allah su. Ba a yi wa wannan Allah ruku'u kamar yadda ba a yi wa wannan Allah sujjada haramun ne. Malamai suka ce idan mutum yayi wa wani ruku'u ko sujjada da niyyar girmama shi to yayi abin da yake na haramun Allah madaukakin sarki zai kama shi. Unku yayi ne da niyyar bauta wannan kuma ya fita daga addinin musulunci Allah ya kiyaye. Saboda haka ba a yi ruku'u ba a yi sujjada ga wani Allah. Shi sai Allah subhanahu wataala yake cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hakika al-masajid sune guraren sujjada. Al-masajid wata fassara daga cikin fassarorin da malamai suke sune guraren sujjada. Ina ne guraren sujjada? Shine inda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an bata a cikin hadisin Bukhari da Muslim. Yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. An umarce ni da nayi sujjada akan wasu gabbai guda bakwai. Sai ya nuna goshin sa hada da hancin sa. Da goshi da hanci lalle ne idan mutum zai sujjada sai ya dora sa a ƙasa. Ki tabbatar goshin ki da sujjada ya taba ƙasa lokacin da zaki sujjada. Sannan sai tafukan hannayen sa guda biyu guda uku kenan. Sannan sai ge sannan sai guyoyin sa guda biyu guda biyar kenan. Sannan sai atraful qadmai sune gefen yatsin sa. Sune gefen yatsin sa na kafa guda biyu suma idan aka hada bakwai kenan. To waɗannan sune al-masajid. Malamai suka ce waɗannan gurare na Allah ne subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki kadai ake dorawa su a ƙasa dan ai salutin din shi, dan a girmama shi, dan a nuna shi ne yafi kowa girma. Sai Allah ya ce fala tada umma Allahi ahada. Kada ka kira wani tare da Allah madaukakin sarki, ma'ana kada ka kora shi a gaban sujjadarka ga wani Allah subhanahu wataala. Shine abinda wannan aya take nufi. Saboda haka ƴan uwa, ana ambatar ruku'u da sujjada ne a matsayin abubuwan da suke mafiya girma a cikin sallah gaba daya. Babu kamar su. Su ne rukunan sallah mafiya girma. Su ne. Shi sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa duk lokacin da mutum yake sallah sai ce fa amma ruku'u fa azzimu fiha rabb. Duk lokacin da mutum yayi ruku'u to ya nutsu ya maida hankalinsa ya ta girmama Allah madaukakin sarki, ya ta cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Duk Annabi yana faɗa ko subhana rabbiyal azim shi kadai, ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Duk Annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace duk lokacin da mutum yayi ruku'u to abinda ake so ya tayi kenan, kai ta girmama, ki ta girmama Allah madaukakin sarki, kina ta kambama Allah madaukakin sarki, dan gurin kambama shi ne gurin girmama shi ne. Sannan sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa amma sujudu, amma ita sujjada idan mutum yayi ta to fajtahidu fi du'a, mutum ya dage ya nace yayi ta roƙon Allah madaukakin sarki. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa qaminun ayustajaba lakum, ya kusata saura kirs a amsa muku addu'ar da kuke a cikin sujjada ku. To daga sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wannan rukunai guda biyu manya. Rukuni na farko wanda shine ruku'u, abinda ake so ki yawaita a cikin sa idan kin yi shi shine sai ki ta subhana rabbiyal azim, ba addu'a a cikin ruku'u. Idan kika yi ruku'u ba ki cewa Allah ba ni kaza, Allahumma inni as'aluka kaza, a ba ayi. Sai dai ki ta girmama Allah madaukakin sarki, kina ta kambama Allah, kina taiwa Allah kirari subhana rabbiyal azim, subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Duk addu'a da tazo daga bakin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce yake karantawa a cikin wannan rukuni na ruku'u sai ki ta maimaita ta. Ita kuma sujjada, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ita kuma idan kin yi sujjada sai ce fajtaidu, ki dage kina ce ki ta roƙon Allah madaukakin sarki a cikin ta. Sai ce fa qaminun ayyustajaba lakum, saboda ya kusanta amsa miki addu'ar ki. Saboda me? Gurin amsa addu'a ne. Kun ga a sujjada Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ambaci addu'a ba, tare da cewa ana yin addu'a subhana rabbiyal a'la ana faɗa. To amma me yasa Annabi ya fifita bangaren addu'a? Saboda gurin karɓa addu'a ne. Na ɗaya daga cikin gurin da aka fi karɓa addu'a sama da kowanne guri shine lokacin da kika dora goshinki a ƙasa. Saboda ƙarshen nuna gazawarki, ƙarshen nuna ke ba kowa bace, ƙarshen nuna ƙasƙancin bawa ga Allah madaukakin sarki shine lokacin da ya sujjada. duk wani guri a jikin sa mai daraja da yake ji da shi yake feleke da shi aka ce ya dauke shi ya dangwala shi ya dora shi akan kasa ya nuna shi ba kowa bane a gaban Allah batun ya dora goshin sa ya dora hancin sa tafukan hannayen sa duk ya sa sa a kasa ya ubangiji kai ka isa ai maka haka to tunda kai haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wasjud waqtarib yi sujjada dan ka ƙara kusanta ga Allah madaukakin sarki to sai annabi ya ce idan mutum yayin wannan aiki ya tarokon Allah Allah ka bani kaza ki tarokon Allah gurin amsa addu'a ne eh ki tarokon Allah kina gaya wa Allah subhanahu wataala bukatun ki wasu malaman suka ce ko da Hausa an baki Larabci sai biki Hausa eh ki Hausa al-Imam Abu Hanifa yana da fatawar idan mutum ya sujjada zai iya Hausa ba matsala idan aka ce idan kin yi sujjada sai kin yi Larabci wata bata iya Larabci ba kuma akwai bukatun da yawa eh wata bukata kuma ana fada ana bukatar a fade ta ba za ki iya fada da Larabci ba sai aka ce ki Hausa saboda haka ƴan uwa waɗannan rukunai guda biyu sune mafiya girman rukuni rukunai a cikin sallah shi yasa duk mutumin da yazo zai sallah bai cika su ba to sallar sa bata yi ba idan mutumin da yazo zai yi sallah sallar sa bata yi ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce babu sallah ga wanda baya tsaye daga dan bayansa a cikin sallar sa idan mutum ya ruku'u baya tsaye daga dan bayansa to ba shi da sallah saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara ambatar su yana nufin sallar gaba daya kamar abinda ake nufi su kadai ne ma sallar kawai ya ayyuhal ladhina amanu ruku'u wasjudu kawai sai Allah ya shiru ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujjada sai aka shiru Allah madaukakin sarki ya ce wa'alul khaira sannan kuma wa'budu rabbakum sannan ku bautata wa ubangijinku idan kun yi ruku'u kun yi sujjada sai kuma ku bautata wa ubangijinku to kun ga bautar Allah madaukakin sarki me ake nufi da bauta malami suka ce al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali al-zahira wal batina mitata ibada shine ismun jami'un wani suna ne gamamme da ya tattaro dukkan abinda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi na zantuttuka na baki da kuma ayyuka na gabbai da mutum yake aikatawa ko dai na zahiri shine aikin da mutum yake ko na badini shine abinda mutum ya kudurci a cikin zuciyarsa wannan shine ibada to ƴan uwa idan kuka lura nan ta'arifin da muke wa ibada sallah ta shiga ciki ko bata shiga ciki ba amsa shine sallah ta shiga ciki to kun ga an ce irka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujjada sai kuma aka ce wa abudu rabbakum ku yi bauta Allah madaukakin sarki kamar an ƙara maimaitawa ne aka ce ku yi bauta daga cikin bautar hadda sallah kuma wato in kun fahimta da kyau kamar abinda ayat take cewa shine ku yi sallah ku ƙara yin sallah ku yi sallah ku ƙara yin sallah da sauran ibadu gaba daya to wannan yana ɗaya daga cikin usulubi na alqur'ani da yake zuwa da shi a ambaci wani abu a cikin rububi gaba daya sannan sai a ware shi saboda muhimmancin sa sai ambace shi a cikin rubi wanda ya shiga cikin rubun ko ba ambace shi ba daga baya kuma sai a waro shi kadai sai ambace shi dan nuna muhimmancin sa da girman sa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa inna allaha aduwwul kafirina Allah madaukakin sarki yace man kana aduwwan lillahi wanda ya kasance maki ne ga Allah maki ne ga manzannin Allah maki ne ga mala'ika jibril da mikael fadin Allah madaukakin sarki da yace man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi da mala'ikunsa da manzanninsa fadin sa mala'ikunsa mala'ika jibril da mikael sun shiga ciki da mala'ika jibril da mala'ika mikael dukkaninsu suna cikin mala'iku amma me yasa aka ware su sai malami suka ce saboda girman su da matsayin su a wajen Allah madaukakin sarki an ambace su a cikin rububi sai kuma aka ware su kadai saboda wasu ne musamman ne hatta a cikin mala'iku haka nan Allah madaukakin sarki ce fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman fihi ma Allah madaukakin sarki a cikin aljannatan da za a ba wa dan aljanna a cikin wa min dunihi ma jannata Allah ce fihi ma a cikin aljannatan akwai fakihatun kayan marmari in aka ce kayan marmari duk wani kayan ice na marmari ya shiga ciki amma sai Allah ya ce wa nakhlun akwai dan dabino wa rumman akwai rumman kun ga da rummani da dabino sun shiga cikin fakiha tun amma me yasa aka ware su me yasa aka ciro su daga cikin fakiha saboda muhimmancin su to wannan usulubi ne da alqur'ani yake domin ya nuna mana girman abu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr Allah madaukakin sarki ce tanazzalul malaikatu a daren lailatul qadri mala'iku suna sauka da yawa a wannan daren mala'iku suna sauka da yawa sai ce war ruhu ruhu ma yana sauka waye ruhu shine mala'ika jibril kun ga mala'ikatu ruhu yana cikin su amma sai aka ciro shi shi kadai saboda muhimmancin sa saboda darajar sa a wajen Allah subhanahu wataala haka abin yake to nan ma haka yake al'amarin yake yan uwa idan muka ce ibada sallah ta shiga ciki amma me yasa aka waro sallah aka ambace ta daban ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu sai aka ce wa abudu rabbakum ku bauta wa Allah madaukakin sarki saboda muhimmancin sallah wannan zai nuna miki muhimmancin sallah saboda ita ce afdalul ibada afdalul ibada ba'da kalimatu shahada mafificiyar ibada bayan kalmar shahada ita ce aiki na farko da Allah madaukakin sarki zai sa a duba wa mutum idan ta cika ta yi yadda ya kamata to duk sauran ayyukan sai Allah madaukakin sarki ya sa a kauda kai idan kuma mutum ya kasance ya sake ya je lahira sallarsa bata cika ba Allah madaukakin sarki zai ce duk sauran ayyukan sai an kawo an bincika akwai matsala kuma to shi yasa kada mu sake mai wasa da sallah yan kwana masu albarka duk yadda za mu yi mu tsaya mu ga mun kiyaye sallah idan aka kiran sallah mu yi ta a lokacinta mu yi ta kuma da cikar kunanta da shartanta da wajibanta da mustahabbanta mu yi ta kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda ita saboda muhimmancin ta a wajen musulmi duk mutumin da ya sake yawa sa da sallah to yana cikin matsala kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya duk wanda ya sake ya tozarta sallah to duk abin da yake bai kai sallah ba ba sallah ba shi yafi masa sauki kuma ya tozarta shi shi yasa ana kallon nagartan mutum idan yana kiyaye sallah duk mutumin da yake kiyaye sallah yadda ya kamata to ana mai kyakkyawan zaton mutumin kirki ne amma duk mutumin da ke tozarta sallah ba ruwan shi da sallah akan lokaci idan ma zai je yayi ta din zai yi ta ne kawai cikakken kurciya eh faki ba yawa sai lada to irin wannan ba a yi masa tsammanin mutumin kirki ne shi eh ba a yi masa tsammanin mutumin kirki ne shi Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin mutanen kirki Allah subhanahu wataala ya ce wa'budu rabbakum ku bautata wa Allah madaukakin sarki wanda shine ubangijinku sai ya ce wa'alul khaira sannan ku aikata aikin alkhairi malami suka ce aikin alkhairi anan shine dukkanin aikin da zai sada ki da Allah madaukakin sarki ta hanyar kyautatawa bayinsa shine kamar sada zumunci kamar kyakkyawar mu'amala kamar umarni da kyakkyawa kamar hani daga mummuna wannan duk sun shiga cikin alul khaira duk abin da yake aikin alkhairi ne da ya dace da shari'a ma'rufun wanda yake an sanannan abu ne a shari'a aikin alkhairi ne to Allah madaukakin sarki ya ƙara jan hankalin mai ce kada mu wasa da shi eh kada mu wasa da shi mu yi yadda zamu mu ga mun aikata shi Allah subhanahu wataala ya ce la'allakum tuflihuna fatan kwa kasance daga cikin masu rabauta wannan la'alla tana zuwa ne littaraji idan fata da kwadai da sarai ku yi waɗannan ayyuka ku yi sallah ku yi sauran ibadu sannan ku aikata ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki ce ku in kuka yi haka za ku kasance daga cikin masu rabauta daga cikin bayi to wannan ayar idan kuka kalle ta da kyau za ku ga ita ce aya ta biyu da ta zo da sujjada a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj idan ba a manta ba shekarar da ta gabata lokacin da muke muqaddima wannan sura mun yi bayani akan cewa wannan sura ta hajj tana da sujjada guda biyu akwai guraren da ake yin sujjada guda biyu a cikin ta na farko mun riga mun gabatar da shi tun a can ta biyu ita ce wannan to ita wannan ta karshen wancan dukkanin malamai sun hada akan cewa gurin sujjada ne babu matsala akai to amma wannan gurin sujjada ta biyu malamai sun karu juna ilimi akan shin wajen sujjada ne ko ba wajen sujjada bane yayin da aka samu ruwaya daga Imam Abu Hanifa da Imam Malik Allah madaukakin sarki ya musu rahama su duk suna ganin cewa nan wajen ba za a sujuda a wajen ba. To amma an samu daga Imam Ahmad dan Hanbal da malamin sa Imam Shafi'i Allah madaukakin sarki su mai musu rahama, su kuma suka ce nan gurin sujjada ne, idan mutun yazo nan wajen zai yi sujjada a wajen. Saboda haka duk lokacin da mutun yake karatu babu laifi idan yazo nan wajen ya karanta ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum af'alul khaira la'allakum tuflihuna, shikenan idan sallah kike yi sai ki dakata sai ki sujjada, idan karatun alqur'ani kike sai ki aje qur'an naki sai ki dora goshinki a kasa sai ki sujjada. Mun yi bayani wancan karan, muka ce idan mutun yayi sujjada babu abin da ake karanta ba sai kin karanta wani abu ba. Hadisin da yazo yake bayani game da addu'a da ake karanta, hadisin bai inganta ba, bai inganta ba. Saboda haka kawai goshinki zaki dora a kasa ki dukawa Allah madaukakin sarki sai ki dago sai ki cigaba da karatunki, wannan shine abin da ya kamata mutun yayi. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wajahidu billahi haqqa jihadi, ku yi jihadi billahi ay li ajlillahi, ku yi jihadi dan Allah, haqqa jihadihi haqiqanin jihadin da yake na gaskiya wanda babu shirka ko riya a cikin sa, shine haqqa jihadi. A galibi duk inda aka ce wajahidu aka kawo kalmar jihadi da siga ta mufa'ala, suka ce yana nufin jihadin takobi, jihadi na takobi. Al-jihadu jihadul kuffar bisayf, shine yakin kafirai da ta hanyar daukar takobi a yake su. Ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce, tunda kada ku manta wannan sura ce da a cikinta yadda muka yi bayani ita ce Allah madaukakin sarki ya fara ba mu'mini izini su jihadi, ita ce sura ta farko da a cikinta Allah subhanahu wataala ya fara cewa da mu'minai ku dauki takobi domin kare kanku. To a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala yake ƙara jaddada musu cewa lallai fa ku tsaya ku yi jihadin nan dan Allah, kada mutum ya yi jihadin nan dan wani gharab nasa na duniya, dan neman wani abun duniya ko dan daukar fansa ko dan kare kansa ko dan wani abu makamancin haka, a'a ku yi dan Allah, ku yi dan kare addinin Allah. Shi sa aka tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, aka ce ya rasulullah, mutum ne yake yin jihadi saboda hamiya, saboda kabilanci kawai, ya dau takobi ne yana yaki saboda an yaki yan kabilar su, saboda haka sai ya dau fansa. Wani kuma yana yaki ne dan a ce masa shi jarumi ne, wani aka jero wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abubuwa kala kala, aka ce ya rasulullah mutane suna yaki diddan abubuwa mabambanta juna. Sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya tashi bada amsa, sai ya bada wata irin amsa da ake ce mata usulumul hakim, duk sai ya rabu da wannan tambayar tasu, sai ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, wanda yayi yaki dan kalmar Allah madaukakin sarki ta kasance ita ce madaukakiya a sama, babu abinda ake ji sai tashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ba a shirka, ba a hada Allah da wani, yayi yaki ne dan addinin musulunci ya tabbata, ya kasance ana aiki da shari'ar Allah madaukakin sarki a duniya ko a kasar su ko a garin su. To sai annabi ya ce wannan shine yaki saboda Allah. To kun ga duk wanda suka ambata wanda ya yaki saboda kare garin su, wannan ba dan Allah yaki ba, wanda ya yaki saboda kare kabilar sa, wannan ba dan Allah yaki ba, wanda ya yaki saboda daukar fansan wani abu da aka yi mishi, wannan ba dan Allah yaki ba. Duk annabi ya tattara wadannan abubuwan ya mai da su gefe, ce duk ba dan Allah bane, duk ba su da lada. Waye yaki saboda Allah? Shine man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya, wanda ya yaki saboda kalmar Allah madaukakin sarki ita kadai ta kasance madaukakiya, ita kadai ake ji. Shi sa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce na Imam Tirmidhi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa daga cikin mutanen da za a fara sawa a cikin wutar jahannama karan farko ɗibar fari akwai mai jihadi a cikin su. Allah ya kiyaye mu daga cikin mutanen da za su fara shiga cikin jahannama idan Allah ya tashi kiyamar sa. Abin mamaki shine hadda mai jihadi, eh wani sai ya tambaya ce ai mai jihadi kokari yayi ya bada ransa saboda Allah madaukakin sarki, me yasa za a kashe, me yasa za a sashi a wuta? To shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a zo da mai jihadi a farfajiyar tashin alkiyama, sai Allah madaukakin sarki ya karanta masa duk abin da yayi. Allah ya ce na baka karfi na baka kimtsi da shiri mai kai da shi sai ce ya ubangiji na nayi amfani da wannan karfi nawa wajen jihadi dan dauka kalmar Allah madaukakin sarki to sai Allah subhanahu wataala ya ce masa ƙarya kake yi kai ne dan a ce wani jarimi ne kuma an fada kun ji ba Allah ya ce masa kai ne dan a ce wani jarimi ne ma'ana kai da kai yayin a ce maka jarimi ne babu kamar ka abinda ke cikin zuciyarka boye mutanen da suke tattare da kai suke yaki tare da kai ba sani ba amma Allah bai sani ba Allah ya sani gashi ya tura maka asirin tashin alkiyama annabi ya ce na daya daga cikin mutanen da za a ja su akan fuskar su a jefa su a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi dan Allah saboda Allah haqiqanin jihadi dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki wasu malaman suka ce bayan jihadi da mutun zai yi da dukiya ba shi kadai ba mujahadatu nafs yaki da zuciya shi ma ya shiga ciki yaki da zuciya shi ma ya shiga ciki lokacin da aka dawo daga yakin tabuka a shekara ta 9 bayan hijira ko shekara ta 8 sai daga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya wa sabansa cewa raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar sun ji yakin tabuka tafiya ce mai nisa kusan tafiyar wata guda an sha wahala tare da cewa dai ba a samu damar kafsa yakin ba amma dai an sha wahala yaki ne da Allah madaukakin sarki ta bayanin sa a cikin suratul tauba ya ta bayanin sa saboda yaki ne da an sha wahala musulmi sun sha wahala sosai da sosai to duk wannan wahalar da aka sha da aka dawo daga wannan yakin sai annabi ya ce raja'na min al-jihad al-asghar mun dawo daga karamin yaki sai ya ce ilal jihad al-akbar yanzu zamu mai da hankali wajen babban yaki to sai a tambaye sai mai tambaya tambaya ce wanne ne babban yaki shine mujahadatu nafs shine yaki da zuciya saboda yaki da zuciya shine mafi girma saboda sama da yaki da takobi dan idan mutum bai yaki da zuciyarsa ba zai iya yaki da takobi ba dole ne sai mutum ya yaki da zuciyarsa wajen bin Allah madaukakin sarki wajen dora ta akan layi wajen seta ta tayi abin da ya kamata dole sai mutum yayi wannan zuciyarsa ta tsaya ta fuskanci Allah subhanahu wataala sannan ya iya yin yaki da me da takobi saboda haka jihadi da ake bayani a wannan wajen ya shafi jihadi guda biyu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda duk suke yin kokari a cikin hanyar mu suke dagewa suke iya kokarin su wajen su ga sun bi Allah madaukakin sarki suke fada da zuciyar su dan kun san manya manyan makiyanka manya manyan makiyanki manya manyan makiyan gaba ɗaya guda biyu ne kuma dukkanin su kina tare da su ko da yaushe ba sa rabuwa da ke abin mamaki wanda sun fi so sun fi kowa so ki halaka guda biyu ne kuma kullun kina tare da su mafi girma shine shedan na biyu kuma zuciyarki baki da makiya kamar waɗannan idan kika saka musu ragama to wallahi babu inda za su tura ki sai wutar jahannama Allah ya kiyaye shi shedan daman a gaban Allah subhanahu wataala ya dauki aniyar ya dauki alwashi yayi alƙawarin sai halakar da mu gaba daya ita ma zuciya galibi abinda take tunkuɗa mutum ta kai shi shine saban Allah wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi lallai zuciya tana tunkuɗa mutum ne tana umartar sa da me da saban Allah madaukakin sarki da mummuna to shi yasa kullun ki rinka kallon zuciyarki idan ta ce ki yi kaza ki auna shi da shari'a idan bai dace ba ki kyale mata shi sa wani mai hikima yake cewa duk lokacin da ka rikice tsakanin abubuwa guda biyu ka kasa gane wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba yace ka kalli wanne zuciyarka take so duk wanda zuciyarka take so yace to ka saba masa saban Allah ne galibi ki gwada wannan ki gani galibi idan ke ga abubuwa ne guda biyu kina son yin su to sai ki duba in kina so ki tantance wanne yafi kyau daga ciki sai ki duba ki ga wanne zuciyarki tafi so wanda zuciyarki tafi son ki rabu da shi ki je ki daya galibi ba mai kyau bane fa innan nafsa taqudu al-mar'a ila al-hawa saboda galibi ita rai tana jan mutun ne ta kai shi zuwa ga abin da ke na san zuciya da kaucewa hanya da saban Allah madaukakin sarki to shi yasa kafin mutun ya iya jihadi na zahiri sai mutun ya jihadi da zuciyarsa mutun ba zai salla ba sai ya yaki zuciyarsa ba zai sada zumunci ba sai ya yaki zuciyarsa ba za ka zama lafiya ba sai ka zaki komai da ka sani sai kai mujahadatul nafs dan shedin zai ta gaya maka ya kirba da ita ba ruwanki da ita kake kula da ita dinwa ta isa ba haka yake mana ba idan kika bashi dama shikenan amma idan kika yi mujahadatul nafs kika yaki zuciya kika ce sai an kula ta din menene ina kula ta ban Allah madaukakin sarki nayi sai ki saba zuciya ki sai ki saboda haka da Allah subhanahu wataala ya ce wajahidu fillahi haqqo jihadi ku yi jihadi dan Allah madaukakin sarki jihadi na gaskiya ya shafi jihadi guda biyu ya shafi mujahadatul kuffar wa mujahadatul nafs eh ayyaki da kafirai sannan ayyaki da zuciya haka ake abu ayi wannan ayi wannan Allah madaukakin sarki ya ce huwa jitabakum shine ya zabe ku ku suwa ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce huwa jitabakum shine ya zabe ku wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi al'umma ce zababbiya kamar yadda annabi tsira kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada wa wannan yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah madaukakin sarki ya fadi sirrin da yasa muka zama to zababbu muka fi kowa alkhairi yadda kuka san manzon mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowanne manzo to haka mu ma al'umma sa mun fi kowace al'umma Allah mun gode maka haka Allah ya zabe mu ba ganin ba wani abu muke ba wani abu na bajinta muke yi wa Allah madaukakin sarki ba a zabi ne kawai dan abin da ake nufi da ijtiba shine al-istifa wal ikhtiyar tsantsan da zabi ne kawai to amma ku duba ku gani me yasa Allah ya zabe mu sai ya fadi wasu qualities guda uku wasu qualities ne guda uku sai ya ce kuntum khayra ummati ku ne mafiya alkhairin al'umma ukhrijat lin nasi da aka fitar a cikin mutane Allah madaukakin sarki ya zabe ku ya fito da ku daga sauran mutane yasa ku ne mafi alkhairi kun kowa alkhairi Allah mun gode ba amma sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan sune qualities din saboda kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani daga mummuna sai ya ce wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah kun ga idan muka kalli sabani ko kishiyar wannan daga lokacin da wannan al'umma suka daina umarni da kyakkyawa suka daina hani daga mummuna imanin su ya rauni to wannan khairiyya din ta basu kenan eh Allah ya tsare mu Allah ba mu ikon retainer dinta da zaran lokaci yayi da al'umman nan muka daina umarni da kyakkyawa mu ga abu mara kyau mu ki hanawa mu ga ba ayin abu mai kyau mu ki cewa ayi ya kasance imanin mu ya rauni to wannan khairiyya din abbaliya din istifa din zabin da Allah madaukakin sarki ya mana to lalle ba mu cancance shi ba ba mu da ahalliyarsa ba mu da cancantarsa saboda haka Allah madaukakin sarki ya zabi wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne saboda me saboda wadannan abubuwan da na faɗa shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa auna jama'a kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya sanya ku al'umma wasatan zababbiya wasu suka ce al-wasat shi ne abin da ake nufi zababbiya zababbiya kuma wa ala ra'sina ashabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam zababbu na farko da Allah ya fara zaba yi musu su tamfi sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba su ba zai biyo bayan su ne eh yan raki mu dukkaninmu yan raki muna rako sabai ne amma wanda ayar take sauka da dumudumunta akan su sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ana cewa kuntum khayra ummatin da su ake sabon manzon Allah saboda ka duk wanda yazo daga babin su yayi to kuma wannan shi zai nuna muku cewa duk wanda yake zagin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san abin da yake yi ba Allah ya ce ya zabe su Allah ya ce su ne mafiya alkhairi Allah ya ce su ne zababbu amma ka ce Allah madaukakin sarki ban yadda ba mutanen banza ne to kaga wa kake waraddi kenan Allah kake waraddi saboda haka Allah madaukakin sarki mana tsari da addinin shi'a Allah ya tsare mu daga shi. Allah madaukakin sarki yace huwa jitabakum, Allah madaukakin sarki shi ya zabe ku. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, sannan kuma bai sanya muku kunci a cikin addini ba. Al haraju shine addiqu, matsi, takura. Allah madaukakin sarki bai sanya muku matsi da kunci da takura a cikin wannan addini ba. Ku dube yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa irin abubuwan da ya mana na baiwa daya bayan daya bayan ya zabe mu, sannan kuma duk wani abin da yake na kunci sai Allah madaukakin sarki ya cire mana. Al'ummomin da suka gabace mu, Yahudawa da Nasara da wanda duk suka gabace mu a baya, duk addinin su ba haka yake ba. Akwai matsi, akwai takura a cikin addinin su. Amma mu da Allah madaukakin sarki ya tashi aiko mana manzon mu, duk wannan nauye-nauyen da kunce-kuncen da matsa-matsan sai Allah sai ya jare mana su. Shisa Allah ke ba mu labari cewa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith sayatami wa yadaw 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Sai Allah madaukakin sarki ya sauke duk wasu matsa-matsa da kukume-kukume da kunce-kunce da suke kanmu, sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke mana, sai Allah ya cire mana su. Me yasa? Saboda zabin da ya mana. Shi sa ai kun ga a cikin suratul baqara Allah yake gaya mana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah fa sauki yake nufin ku da shi, baya nufin ku da kunci a cikin wannan addini naku. Duk wannan addini namu za ku ga sauki ne da shi, babu wani abu mai wahala a cikin sa. Allah ya ce yuridu Allahu ayukhaffifa ankum, abinda fa Allah yake so da ku so yake sauƙaƙa muku. Ayukhaffifa, haka Allah ya ce. Yuridu Allahu ayukhaffifa ankum, Allah so yake sauƙaƙa muku. Wa khuliqal insanu da'ifa, saboda Allah ya san an halicci dan adam ne mai rauni. Raunin mu Allah ya kalla, sai ya sauke mana kunci, sai ya zare mana wahale-wahale, sai ya kasance addinin mai sauki ne. Addinin mai sauki ne. Shi yasa yan uwa, hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim daga Abu Huraira, lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karanta suratul baqara karshe, ayoyi guda biyun karshe, da yazo kan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دك أبدا النبي إرادة أم تسأر تبت أجري شيء كيف أداه سي الله من أكن سركي شيء قد فعلت قد فعلت نائكة مي النبي كيف أداه شيني الله كذا كأورا من النوي دمزي إرن وندا كأورا أم دتكبا سيم سي الله سي نائكة نائي ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا الله كذا كدورا من النووي كما يدك كدورا من الامه اللي تغباتي مو سي الله يتنايم نا باكو نا يد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا يا اوبنجي كذا كدورا من ابند با زامي ايا با سي الله يتنايم كو بزن دورا مكو واعف عنا كما عفا الله يتنايم كو عفوا واغفر لنا كغفرت من الله يتنايم كو غفر حز زوا قرشي نجي منزن الله sallallahu alaihi wasallam. Hadisi yana cikin Sahih Muslim. Shi sa mu wannan al'umma ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan gata ne, kai kokari kai ka shiga cikin su. Eh wallahi yan gata ne mu, kai kokari ka shiga cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wannan gatar idan ka kauce, to zaka je kuma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gani za a kore ka. Eh wallahi idan ka kauce wa koyarwa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Annabi yana gani za a kore ka. Haka ya bada labari yace za a je sharwa ruwan tafkin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi zai rinka dauka kofi da hannunsa yana ba wasu daga ciki. Allah ya sa muna ciki kofi. Annabi zai dauka kofi ya ɗibi ruwa ya baki ki sha, da Allah wani irin daɗi ya wuce wannan. To wasu da hannun Annabi zai dauka ya basu, wasu kuma matsayinsu bai kai nan ba za su dauka ne da kansu su sha. To wannan din makin caɓa tun da kin sha din. Amma wasu za su zo shan wannan ruwa sai mala'iku su rinka koransu suna fatattaka su, kamar yadda ake koran baran dabba idan ya zo shan ruwa cikin dabbobin da baya cikin su. sai annabi ya ce ku kyale su ummati al ummatani sai ya ce da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi qad ghayyaru wa badalu ba'daka ai bayan kai wa fati ka tafi sun canza abin da ka zo musu da shi sun canza addini ga su a cikin mutananka amma kuma sun canza sun kirkiro nasu suna yi sai annabi ya ce fasuhuqan ayi nesa da su to duk wannan gatan zamu same shi ne idan mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan addini namu addini ne na sauki babu kunci a cikin sa shi sa wannan ayar ta wama ja'ala alaikum fi dini min haraj tana ɗaya daga cikin ayoyin da malami suke yin hujjar ita wajen kafa ka'idoji na alqawaidul fiqhiyya guda biyar akwai wasu ka'idoji na fiqh guda biyar wanda malamai dukkan hukuncin musulunci sun dora su ne akan wannan ka'idojin guda biyar daga ciki akwai wannan shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk inda tsanani yazo a cikin addini to sai kuma a samu da sauki ikon Allah duk inda aka samu tsanani sai sauki ya samu yanzu bari in ba ku misali sallah akan ta muke bayani idan kina cikin halin tafiya sai aka ce ki raka'a biyu kawai saboda akwai wahala a gida raka'a hudu ce la'asar azhar isha sai aka ce ki biyu kawai an yafe miki sauran aka ce ki hada azhar da la'asar ki yi su a tare a lokaci guda ki jam'u taqdim ko jam'u ta'khir shari'a ta ce babu komai idan ba za ki iya sallah a tsaye ba saboda rashin lafiya kin ga kunci ya samu sai aka ce to zauna ki idan ba za ki iya zama ba sai aka ce ki yi shi a kwance ko da ima'i ne kawai nuni da kakirin kai sauki kenan sauki idan ana cikin halin yaki ko ana cikin halin tsoro an biyo ki kaddara Allah ya kiyaye a biyo mutum yan fashi ko wasu marasa gaskiya su biyo shi ya su cin masa kuma sai ya duba ga lokacin sallah yayi lokacin sallah zai iya fita kai sallah kana cikin gudun kai sallah sai mutum ya ce ya za a yi sallah yana gudu kai kabbara kawai ka ci gaba da gudun ka sallah kace a haka eh kai kabbara in zaka iya fatiha ka in baka iya baka rinka sawarawa a ranka ka kaddara gashi nan kai ruku'u ka dago kin yi sujjada kin dago assalamu alaikum kin gama sallah shikenan sallah tayi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora rai sai abinda zata iya yi iya abinda kike da halin yi kenan to iya shi aka ce ki abinda yafi karfin ki Allah ba zai dora miki ba yanzu ba watan azumi muke ciki ba to ki kalla sai Allah madaukakin sarki ya ce idan mutum yana cikin halin tafiya ko ba shi da lafiya ya ajiye azumin kada yi yanzu mukaddara a ce duk rashin lafiyar da kike ciki duk tafiyar da zaki sai kin yi azumi ya mutum zai kasance ya tabbata a cikin hadisi wata rana an yi tafiya sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi hango wani an masa rumfa ana ta masa rifita ana zuba masa ruwa sai su ma yake annabi ya ce wannan fa me yake faruwa aka ce ya rasu la'a azumi yake kuma ahalin tafiya kuma an ce an yi da shi ya karya yaki sai annabi ya ce to babin Allah bane yin azumi a cikin tafiya musamman ga wanda zai sha wahala babin Allah bane saukin addinin musulunci kenan aka ce mace idan tana da ciki ko tana shayarwa azumi zai wahalar da ita zata jiga ta fita daga hayyacinta shine shar'in aka ce ta sha azumi sauki kenan kai karshe ma abubuwan da suke na haramun ne sai shari'a ta ce an halatta mutum idan ya shiga cikin kunci duk lokacin da kunci ya zo kuma sai me sai yalwa ta zo idan mutum yana cikin halin tafiya ba shi da abinci babu guziri zai halaka sai ya ga mushe ya dau mushen sai ya gyara ya ci gwargwadon iya inda zai rike shi ya samu abinci mai kyau sai ya yadda wannan mushe faman yutturra ghayra baghin wala adin fala ithma alai wanda ya takura ba tare da mai ba tare da yana mai wuce gona da iyaka ba ko mai zalunci to babu laifi a gansa yace yan uwa sauki na addinin musulunci kenan sai dai kan wannan sauki mutane sun rabu kala kala akwai waɗanda suke amfani da sauki wajen kuma tasahuli akan addini shine tatabbu'ur rukhas shine akwai wanda su kuma duk abin da yake inda za su samu sauki nan suke bi ba ruwansa daidai ne ko ba daidai bane duk wata fatawa tabis mai laushi ita suke bi wannan ba daidai bane wato annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda Aisha take ba mu labarin sa tace ba a taba bashi zaɓin wasu abubuwa guda biyu ba akan abin da ya shafi addini tace illa khtara aisarahuma ma lam yakun ithman sai annabi ya zaɓi wanda ya fi sauki a cikin guda biyun tace in dai ba laifi bane sai tace idan ko ya kasance laifi ne yafi kowa saurin nisantarsa sallallahu alaihi wasallam to wani abin da ya kamata mu fahimta shine kada ki ce ai ke komai sai kin samu abu mai sauki ba haka addini yake ba addini dalili ake bi ba sauki ba akwai wanda zaka ga suna fakewa da wannan wajen sarin kabin malamai duk malaman da suka sani yana bada fatawa kawai ta kowane irin hali shi suke bi sai ku samu wato wallahi sai ta tambayi malamai goma wancan ya bada fatawa bai dace da sarranta ba wancan ya bada fatawa bai mata ba wancan ma haka sai ta samu wanda zai halatta mata wani abin da yake na haramun haramun ba daidai bane ba daidai bane shi sa wanda daga cikin malamai yake cewa man tattaba ar-rukhas tazandaka wanda duk aikin sa bin rukhsa kawai bin sauki bin garabata to ta rana zai zama jin diki bai sani ba daya daga cikin malamai ina ji Ibrahim Taymi ne yake cewa man jama'a zalal al-ulama wanda duk yake tattara kurakuran malamai wancan malami yayi kuskure a fatawa kaza wancan malami shi kurakuran malaman rubabbun fatawoyin malamai yake zuwa sai ya samu sai ya tara sai ya rinka amfani da su saboda sun fi sauki yace fa akhadha biha yayi kuma ya riko da su yace zahaba dinuhu wallahi addinin sa zai taube sani ba zai nemi addinin sa gaba ɗaya rasa saboda haka mutun yace duk abin da yake mai sauki shi zan bari ba ku misali ku mata ne kuma kuna dan shiga kasuwa ku je ku yi siyayya yanzu ya kuke gani game da mutumin da yace shi kawai sauki yake bi a kasuwanci kawai shi sauki abu mai sauki yake so ba mai kyau ba karshe duk abin da zai sai abin da yake mara kyau ne abu ne naira 100 ake sai da shi sai kika ce ke naira 10 yake bayar eh sai me shi yace kawo naira 10 ke kin san ruwa bai tsami banza da kin ga me bi ka miki da gida ma ya lalace me ya jawo miki san banzanki to haka al'amarin yake dan mutumin da yace kawo jarin abin sauki na malamai to zai tsinci kansa a cikin ramin wuta jana bai sani ba wallahi a ce ai wannan malami ne fa kowa iya bada fatawa komai ya halatta maka komai mai kyau ne komai sai daidai ne wallahi wannan halaka ce ba haka addinin musulunci yake ba addinin musulunci ba wasa bane abinda na Aisha take cewa annabi yana bin abinda yake bi ne matukar bai kasance saban Allah bane kun ga akwai saban Allah kenan in ku saban Allah ne sai annabi ya raba da shi ya fa kowa nisantarsa to ke me yasa ko saban Allah ne suke ce sai an halitta miki sai kin sa malamin da zai halitta miki ba daidai bane wannan malamin ki raba da shi kawai eh ki raba da shi Allah madaukin sarki ya shirye da mu وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم نوم وزم على مسكة أنا قدر وانا أبو كودا قدر إلزموا ملة أبيكم إبراهيم كل لزمتي الدين بابنك النبي إبراهيم كوكم يكسن تي منصوب ني بنزء الخافض يكسن تي أي وما جعل عليكم في الدين من حرج كملة أبيكم إبراهيم كودا قدر كما أنا kamar yadda addinin babanku annabi Ibrahim yake ba kunci a cikin sa to kuma haka addinin ku yake babu kunci a cikin sa huwa sammakumul muslimina shine ya ambace ku a matsayin musulmai wane ne wasu malaman suka ce Allah madaukakin sarki wasu malaman suka ce annabi Ibrahim alaihi salam tunda magana su aka yi millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ya ambace ku a matsayin musulmi Abdullahi ibn Abbas yace shine Allah madaukakin sarki عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم شي كوم يتي شي ني النبي ابراهيم اما دا زانتن دا يفي انغانشي شي ني الله مدوكين سركي تندا ماغانا اكي اكن الله كو كاللي سياكين اير هو جي تباكم الله شي يزابيكو وما جعل عليكم في الدين من حرج بي سانيا مكو اونتي ا سكين ادين ونه دا ايكين وايه ديك ايكين الله ني كوما شي ني هو سماكم المسلمين شي ني داي امباتيكو ا ماتسيه مسلمي سي مالامي سكا تي wannan suna na musulmi shine sunan da yafi kowanne suna girma a wajen musulmi babu sunan da za a gaya miki a burge ki kuma a ce miki musulma a jingina ki zuwa ga kabila ko wata kungiya ko wata dariqa ko wani me wallahi wannan dubba shi bane musulmi shine sunan da Allah ya rada miki huwa sammakumul muslimina shi yasa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man da'a bi da'awal jahiliyyati fa innahu min dusi jahannam, wanda duk yake kiraye kirayen jahiliya yake jingina kansa da wasu kabila ko wani kungiya ko wani abu, annabi ya ce yana cikin wanda za a gurfanar da su a cikin jahannama. Saboda haka a ce muke musulmi yafi komai dadi, a kira mutum da suna musulmi shine huwa samakumul muslimina min qablu. Allah ya ambace mu da suna musulmi min qablu tun kafin saukar da alqur'ani a cikin littafan baya, sufi ibrahima at-taura injila zabura duk an ambace mu da suna mai musulmi, wa fi hadha kuma a cikin wannan mai wannan alqur'ani. Eh, duk inda aka ce hadha abinda ake nufi da shi ne alqur'ani, ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratun min ilmi shi ne alqur'ani. Hakanan an ambace mu da suna musulmi a cikin alqur'ani shine malami suka ce wannan mana na nuna cewa lalle ba annabi ibrahim bane ya ambace mu da suna musulmi, dan an saukar da alqur'ani ne bayan rasuwa annabi ibrahim alaihi salam, to ya aka yi taso har ya ambace mu suna da musulmi a ciki. Saboda haka huwa samakumul muslimina abinda ake nufi Allah madaukakin sarki, li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum, dan manzo ya kasance shine mai shaida akan ku, wa takunu shuhada ala an-nas, fa aqimus salata wa atu zakata wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Insha Allah ta'ala anan zamu dakata tare da cewa da ba mu kai karshen ayar ba, sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu akwai dan ƙara shedan kadan da zamu dan tattauna akan sa, sannan kuma sai mu shiga cikin sabuwar sura insha Allah ta'ala. Na dauka zamu iya shiga sabuwar sura a yau, amma dai Allah madaukakin sarki bai kaddara ba. Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.